أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 25 ga watan Sha'ban shekara ta 1344 Hijriya wanda ya dace da 28 ga watan 3 shekara ta 2022 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine Al-Jami'u Sahih wannan shine darasin mu na 44 zamu tashi cikin muna cikin kitabul Ghusl babu man afada ala ra'sihi salasan mun yi shi koko ina gaba mun yi shi wannan man afada ala ra'sihi nan ne shine za a tashi gun kafin shi akwai wata fa'ida da ta shaida mun yi bayanin cewa duk da mun tsaya da magana akan abin da ya shahi har Imam al-Bukhari amma muka samu wata fa'ida fursa zahabiya zan mi amfani da ita ran sabarda abubuwan Al-Jami'u Sahih busu karewa na al-abun da suka shahi al-Imam al-Bukhari kamar yadda muka muku bayani ne wajen abubuwa na tafsirin Ibn Jarir al-Tabari to haka nan shi ma al-Imam Aja'ib al-Littahin shi da abubuwa na burgewa cikin littafin shi busu karewa nan gurin abinda zan magani shine Jamaliyatur Rudud inda al-Imam al-Bukhari ma yusamma bi ar-Radd al-Ishari as-Samit Jamaliyatur Rudud na aika shi cikin majmu'a kyan raddi a wajen al-Imam al-Bukhari cikin littafin shi wanda malaman Rudud suke kiran shi da Ar-Radd al-Ishari as-Samit tarahu yafta'ilu ma'arakatan fi sahihihi lakin biduni dajij zaka ga al-Imam al-Bukhari a cikin littafin shi a bada hankali sosai a nura da kyau dan zan mu amfana da abin cikin littafin yace zaka ganshi yana amfani da hoge na kokowa ta ilimi a wajen yin raddi amma ba tare da yawan dimi ba cikin kwanciyar hankali cikin nutsuwa zai raddi ga wata mas'ala ga wani so diya zaka gan ya kulla babu zan mu ce wannan abin da yake nihi raddi ne ga masu cewa kaza kaga ba hadi bai to haka nan janibin hadisin ma asina al-hadis wajen bangaren hadisi zan mu ga abin da mumkin annu samil ma'akatul bar da yushiru fiha ila ikhtilafir ruwa Al-Imam al-Bukhari yana nuni akan sabanin marawaita wasalan wa irsalan wajen wasala hadisi su kawo shi da sanadin shi cikakke ko kuma su kawo shi matsayin mursal a sarar yadda sahabi masala wa waqfan wa raf'an ko kuma wajen hadisin a kawo shi mauqufi ne an tsaida shi ga sahabi ne hudu magana ko kuma rafa'i ya kasance annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya hade shi ko kuma qari a cikin sanadi ko qari cikin matani ko kuma ragi so diya zaka ga al-Imam al-Bukhari ya zabi abin da yake mafi rinjaye a wajen shi ba tare da nuni ba ma game da sabanin kawai sai kawo hadisin da sanadin shi cikakke fa ya hatajibul mawsul li tafahamu annahu la yadurru man arsalahu sai ya hujja da hadisi sai ya kawo shi a matsayin mawsuli bai ma nuna maka cewa ta wata hanya kuma ya zo mursal kawai kawo shi da sanadin shi cikakke saboda shi littafin ne na da abin da kai ya dukawo sharadin sahihi ne to ya nuna maka cewa wancan irsalin da aka kawo shi wani da ya kawo shi a matsayin mursal bai cutar da shi dan saboda gashi da sanadin shi ana wai rusulul mursal wani guri kuma ya ambaci mursal kin ko kuma ya kawo shi a matsayin mu'allaq ya kauda kan shi game da mausul akwai wanda suka kawo shi da sanadin shi cikakke babu sarai suwa shi kuma sai kawo shi a matsayin mu'allaq me yake nihi dan ya nuna maka cewa kawo shi a matsayin mursal shi ya dace shine magana ta daidai wayur wani lokaci kuma ya kawo su gabaki ɗaya cikin littafin shi dan ya nuna maka cewa huskokin gabaki ɗaya sun tabbata a kawo shi a matsayin mursal ya tabbata a kawo shi a matsayin wannan mausul ya tabbata wayaf'al misal zalika fil waqfi war raf'i haka nan yake yi wajen rafa'i da waqfi wani lokaci ya kawo hadisi a matsayin mauqufi cewa sahabi ne ya hada kuma cikin nafsul littafin wani guri ya kawo shi akan cewa annabi ne ya hada dan ya nuna maka cewa ya inganta annabin ya hada kuma sahabiwa na ma ya hada duka biyun ta tabbata kuma da sanadinta ko kuma ya kasance a ziyada wannan kusa ko kuma ya kasance ana kawo shi a matsayin raba ma annabi ko kuma ana kawo hadisi a matsayin raba ma wani sahabi sai ya kawo shi a matsayin raba ma annabi yake kawo ma raba ma sahabin dan ya nuna maka wannan ita ce hanyar daidai ko kuma ya kawo shi a matsayin akasin haka ko kuma a ziyada wani kusan kari da ragi al-Imam al-Bukhari ya kawo a cikin hadisin akwai kari na kaza a ciki sai ya kawo shi a nan da karin kuma a can gaba ya kawo shi a ragen dai ya nuna maka duka ya tabbata ko kuma ya kawo maka shi a matsayin inda babu karin dai ya nuna maka cewa can karin bai inganta ba a wajen malaman hadisi ko kuma ya kawo maka da karin yake kawo wanda ba karin dai ya nuna maka cewa mai karin shi ya inganta wancan wanda aka kawo da ragewar bai inganta ba haka nan rajihu bi samtin wa hudu haka al'ada bukhari take yana raddi ga wani ra'ayi da tarjihi da ra'ayi a tare da kawaici da shiru cikin nutsuwa da kwanciyar hankali wanda nuni ne yake yi mai hankali yake ganewa duk wanda yake karanta littafin shi zai san da wannan ma'arka ce da al-Imam al-Bukhari yake amfani da ita zan mu tashi a cikin kitabuna kitabul gusul babu na hudu babu man afada ala ra'sihi salasan baban dake bayanin kamar yadda can cikin arwala yayi ta kawo mana yayi ta kulla babu akan cewa babun fi kaza al-madmada da al-istinshaq da wasu abubuwa kanana su masahur ra's duka ya kawo abun nan ya kulla babu buka akan su dan samun hujja da dalili akan su to nan ma a cikin wanka ko wace matsala yana daukan ta ya kafa mata hujja akai hadisi na 257 al-imam yake cewa haddathana abu nu'aym qala haddathana zuhair an abi ishaq qal haddathani sulaiman ibn surat haddathani jubair ibn mud'im qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana yace amma ni fa ufidu ala ra'si salasan ina kwarar ruwa akan kaina so uku wa ashara bi yadayhi kilataihima yayi nuni da hannuwan shi ga baki dayan su kenan nan gurin kun ga mas'alar da muke magana nan ya kawo shi a wani guri cike nan kuma gashi iktisarin shi ne yayi al-Imam al-Bukhari hadisi na gaba na 255 yake cewa haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Gundur qala haddathana Shu'ba an Mikhwal ibn Rashid zan mutarra shi mun ga kowa ne da Sulaiman ibn Sur daga Muhammad ibn Ali daga Jarir ibn Abdullah qala yake cewa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yufrigu ala ra'sihi salasan yana kwararo da ruwa a bisa kan shi so uku hadisi na 256 yake cewa haddathana Abu Nu'aym qala haddathana Ma'mar ibn Yahya ibn Sam zan mutarda shi shi ma zan bako ne haddathani Abu Ja'far qala qala li Jabir wa atani ibn Ammika wa yu'arridu bil Hasan yana jirwaye da kamar wanka da Hasan ibn Muhammad ibn al-Hanafiya da yace atani ibn Ammika kaifal guslu min al-janaba yace yaya wanka yake na janaba fa qultu sai nace kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya akhuzu salasatan yana amsa salasatu akufin yana daukan tafi guda uku wafidu ala ra'sihi ya kwarara a bisa kan shi summa wafidu ala sa'ir jasadihi sannan ya kwararo akan sauran jikin shi fa qala li al-hasan sai hasan yake ce mini inni rajulun kasir sha'r ni mutun ne mai yawan gashi fa qultu sai nace kana annabi sallallahu alaihi wasallam aksara minka sha'ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya hika yawan gashi wannan hadisi guda uku da ya kawo kenan kuma mahallin shahid dukan su an ambace shi a ciki cikin sahabbai da aka wannan rijalul hadis da aka ambata akwai Sulaiman ibn Surat sahabi ne wanda an kashe shi a shekara ta 65 yana daga cikin afrad yana daga cikin hadisan shi wannan suna daga yana cikin afrad shi wanda babu wani mai suna irin nashi kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan bayu kamar yadda Bukhari ya kawo a cikin tarikhul kabir da usulul gaba na ibn al-asir rahimahullah da tahzibul kamal ya gabata a cikin babi baban da ya gabata isnadin wannan akwai Mikhwal ibn Rashid shine sunan shi annahdi maulahum akwai Ma'mar ibn Yahya ibn Sam shi kuma bi tashdid ne wasu kace bi takhfif ma'ana wajen hadin sunan nashi wa cikin sahihi sahih al-bukhari bayyana wani hadisi in banda wannan kuma wannan irin shi abu ne mai wuya Bukhari shi kadai yake banta da rawaito hadisi da gare shi banda al-Imam Muslim Abu Zur'a a cikin hakkin wannan marawajin yake cewa siqa Bukhari yake cewa rawa an waki'u marasil ya rawaito marasil da dama daga waki'u ibn Jarrah ya da tunda Bukhari ya ka tarihin shi a cikin at-tarikhul kabir da al-jarh wa ta'dil da tahzibul kamal duka su ma sun kawo tarihin wannan a cikin hadisin abinda zan mu dauka akwai shar'antuwar kwararar ruwa so uku akan mutun ya zuba ruwa so uku akan shi wastihbabuhu muttafaqun alayhi kasancewar shi mustahabbi ittifaqin malamai ne sai aka yi ilhaqin da sauran shi wasu gabban sauran jiki su ma akan kiyasin sa a karan kai da haka nan gabban arwalla wa huwa aula bi salasin min alwishi cancanta ma ayi so uku gami da arwalla dan saboda arwala an gina ta ne akan sassautawa dan saboda ita kullun ake yin ta so kaza shi kuma wanka so kadan ne yake zawa kenan min babu aula shi ayi shi wanke gabai so uku game da arwala nace fa in istahabba fihi salas fal ghusl aula قال النووي نووي yake cewa wala na alum fihi khilafan illa ma tafarrada bihi al-mawardi musamman cewa akwai sabani akan wannan mas'ala sai abinda al-imam al-mawardi ya kadaita da shi tunda shi ya ce ba a maimaita ba takarrur la yustahabbu tikrar maimaita wannan a wajen wanka wanke gabbai a cikin wanka makaruhi ne ba mustahabi bane afwan yace amma huwa shazun matruk magana shi shazi ya ce kuma abun bari ce kamar yadda nawawi ya kawo magana shi a cikin sharhi nawawi akan sulatan sahihi muslim Allah musharaham ibn al-mulakin yake cewa abinda ya fada abu ali sinji shi ma ya fade shi a cikin sharhil furu ba bai kadaita da shi ba cewa shi mawardi shi kadai kadaita da ra'ayin ba haka bane ga al-imam muslim ji ya kawo shi cikin sharhil furu kenan ba shi kadai kadaita da wannan ba ibn tin yana daga cikin manyan malamai wanda daga harko wanda suka ma sharhin sahihi al-bukhari yana daga cikin su Allah mushi rahama ya kawo daga malamai cewa yana yiwa ya kasance wannan alama shari'a fi tahara min tikrar dan saboda abinda aka shar'anta ne cikin tsarki ana so ayi abu so uku kuma wannan dan ya kasance an samu cikar tsarki dan saboda wankewa guda tana yiwa mutun ya kasa wani gurin ruwa ya kasa samun shi wasu suka ce mustahabbi ne amma abinda mutun zai yi ya cika ya zamana ya cika gabban da wankewa shi ya daidai Ibn Battal mai sharhin sahihi al-Bukhari shi ma shekara 400 da wani abiyar Rasul Allah mushi rahama yake cewa al-adadu fi zalika mustahabbun indal ulama adadi a wannan mustahabbi ne wajen malamai wa ma amma wa asbagu wa ajza yace amma abinda aka cika dai ganga jiki ta cika ta samu ruwa wannan kuma ya wadatar in dayan ma kai in ko ina ya samu ruwa ya wadatar kama yadda al-imam ya sala yake cewa iza au abu bil ula idan ya cika da sauran wajen arwallani ko wajen arwallani shi ya ka masala kala yake cewa walaysa fi ahadith al-bab ibn battal yana cikin wanda al-imam ibn hajar suna nakalo ra'ayi kan shi a cikin sharhin sahih al-bukhari yace laysa fi ahadith al-bab al-wudu' fi al-ghusl a cikin hadisan baban nan dukkan su ba ambaci ba cewa cikin wanka ana yin arwalla saboda haka ne jama'an malaman fiqh suka ce yana daga cikin sunnah shi arwallar kenan sunna ce a cikin wankan bata cikin wajibabu bata cikin dole dan ga wanka kala nawa an ambata ba a kawo ta ba kenan shi yake nuna cewa inda aka ambace ta ba ana nihin wajibi bace wa fihi annal ghurfa bi laylin jami'an a ciki kuma mun fahimci cewa kwamfato ruwa kwalho ruwa mutun yana wanka da hannun biyu duka ya kamata yayi kuma shine hadisin Jabir yake cewa bi salasati akuf da kafi uku tahi guda uku a cikin hadisin da annabi yake cewa amma ana fa ufidu ala ra'si salasan ni kuma kaina so uku nake kwararuwa zahirin shi yana nihin raddi ne ga wasu mutane annabi sallallahu alaihi wasallam da su kwararo da ruwa so uku kenan yake nuna mana cewa kyakkyawan abun koyi uswa hasana tana cikin sha'anin shi annabi alaihi salatu wassalam akan cewa mutun ya kwarara ruwa so uku a kan shi idan zai yi wanka babu na biyar al-imam al-bukhari wannan halin musume da wutan ba mai da wutar ba akwai ampul akwai wuta inda kunna ampul kin mu gani al-ghusl marra wahida baban dake bayanin wanka so daya kunna ta barka haddathana musa hadisi na 257 al-imam al-bukhari yake cewa haddathana musa qala haddathana abdul wahid an al-a'mash an salim ibn abi al-ja'd an quraib an ibn abbas qala قالت ميمونه وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل نا اجيما النبي عليه الصلاه والسلام وانكا روى نا وانكا فغسل يديه مرتين يوانكي هنون شي سو اوكو او ثلاثه كو سو اوكو ثم افرغ سو بي كو سو اوكو ثم افرغ على شماله سنن يكورارو اكن حغمكين شي فغسل مذاكيره يوانكي اذكرن شي معنى اذكرن شي كاد مفرد ني اما كاو شي ده جمع ثم ما صحابي يده بالارض سنن يشاه هنن شي ده قسا summa madamada sanne kurkure baki wasan shaka ya shaka ruwa ga sarwaje a huwe dai ya wanke huska shi da hannuwan shi summa afada ala jasadi sanne kwararo da ruwa akan jikin shi summa tahawwala min makanihi sanne ya gusa daga wannan gurin nashi inda yayi wannan wankan fagasala kadamehi ya wanke digadigan shi wannan mahallu shahid a wajen shi zahiri ne al-mazakir da ya fada jam'i ne na azzakar amma ba akan kiyasi ba akan lugha ta larabci na gaba akhfashe yake cewa mazakir jam'i ne wanda bai da mufrad kama ababil wanda ibn tin shi ma ya ambaci wannan a cikin mawdu'u tarjuma na babu fadar da shi da yake cewa summa afada ala jasadi sannan da yazu kwararo ruwa akan shi bai ambaci ba so dai ko so biyu fahamala ala aqallu ma yusamma ghusl wa huwa marra wahida kenan anan gurin mun ce mahallu shahid zahir ne babu shi zahir anan babu mahallu shahid nan gurin a ce al ghusl marra wahida wanka so daya to a cikin nan ina inda aka ce so ɗaya ne yayi marrataini aw salasa a nan wajen wanke hannu ne aka ce marrataini aw salasa amma wanke jikin summa afada ala yasadihi sannan kwararo da ruwa a ganga jikin shi kaga ba ambaci ba cewa so ɗaya ko so biyu ko so uku to abinda bukhari yake nihi tunda aka ambaci cewa kwararo ya zuba ruwa to kawai za a bar shi ne akan abin da yake shine asali wanda guda ɗaya ya biya bukata inda so biyu ne ko so uku ne da an ambata kyale shi mubham kawai yake nuna akan cewa ɗaya ne shine abin da al-Imam al-Bukhari yake ni cikin shi kuma akwai cewa al-wudu'u fil ghusl arwalla cikin wanka na janaba mustahabbi ne ba an bace ba shahok kai amma ya gabata can baya cikin asar na Hasan bin daga Abi Hanifa a cikin shi kuma akwai cewa addalku sunna ga tudawa sunna ce ba wajibi bane walaysa bi wajibin amalan bi summa afada ala ra'san nan ya kwarara ruwa a bisa ga jikin shi an ce kwararawa ai an san cewa kawai zubawa ne ba tare da ka tuda ba to rufin tudawa ya nuna cewa tudawa ba wajibi bace da wajibi ce da an ambace ta dan mas'ala ce da malaman fiqh sun yi sabani akan ta wasu sun tahi akan cewa addalku wajibi ne ko kuma ba wajibi bane to irin asalin abin da suke dauko sabani yake samuwa a kalkashin fahimtar nassi ne ko kuma ingantuwar nassi ko kuma rashin inganta shi babu na gaba babu na shida cikin kitabul wudu al-Imam al-Bukhari ke cewa babu mun bada abil hilabi baban da ke bayanin wanda ya fara wajen sha'anin wankan shi bil hilabi alkwaciya ta tatsa au dibi ko kuma turare indal gusul a wajen wanka to nan gurin akwai magana man bada abil hilab wanda ya fara da kwaciya ta wanka akwai al hilab ina ne wanda ake tatsa a jikin ta wanda ta isa kamar daidai a tatsi saniya guda matsayin ta kamar ta tatsi saniya guda ta cika shi sai ake kiranta da al hilab ko kuma turare indal gusul kuma yawa a sauye ba indal gusul a wajen wanka to wannan yana daga cikin tarjumar da al-Imam al-Bukhari ya kulla wanda malamai Allah musu rahama sun yi dukkan shurra kamar waccan mas'alar ta kawo jini a cikin tsarki cikin sha'anin tsarki an yi ta bayani akai to ita ma wannan an yi ta bayani akan me yasa al-Imam al-Bukhari ya kulla wannan turare a gurin wanka ko kuma alkwaciya a gurin wanka menene amfanin ta kuma me yake nihi me makasudin shi da ambatar wannan ba wai cewa ya aza shi babu manuha ba a da abin da yake nihi amma me yake nihi ne wannan shine ake ta wannan a cikin maganganun dukkan surra ibnu hajar Allah mashi rahama ya kawo bayani mai yawa akan wannan hakanan al-imam al-kastallani shi ma ya kawo hakanan ibnu battal hakanan diyawa malamai dai sun kawo sun yi taraddi ma akan wannan mas'ala abinda zan mu karanto na al-imam badruddin al-aini Allah mashi rahama a cikin umratul qari shi abinda ya faɗa a takaice akan wannan mas'alar irin na ranna yake cewa malamai sun kasu kashi uku akan wajihin mutabaka tsakanin wannan tarjuma da hadisin baban wajin tarjuma da hadisin baban ko yake mu karanta hadisin shi ya hidan saboda sai mu gano akan wajihin tarjuma hadisi na 258 al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn al-musanna haddathana abu asim an hanzala an al-qasim ana aisha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza qtasala ya kasance idan zai yi wanka min al-janaba na janaba da abi shay'in na hawal hilab sai ya ce a kawo shi wani abu daidai alkwaciya ta tatsa fa akhadha bi kafihi sai ya dauka ruwa da tahin shi fa bada abi shakir asil ayman sai ya fara da tsagin dama shi hannu tsagin kanshi na dama summa al-aisa sannan na hagu fa qala bihima ala ra'sihi sai ya aikata da su abu sa kanshi nan qala bi ma'ana fa'ala dan al-qawli yana zuwa bi ma'ana al-fi'l kuma yana zuwa bi ma'ana al-qawl kenan nan gurin sai ya fara da kanshi to yanzu wannan hadisin shi ɗaya ne al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama ya kawo ina maganar ambatan ad-dib al-hilab an ambace ta nan gurin kwaciya ta wannan da za a kawo kuma kwaciyar menene a cikin ta me za a yi amfani da ita an san dai ita ba isa ta yi ba a ce da ita ce zai yi wanka bata kai ba to inda magana take kuma a dib turare a nan gurin cikin ban daki akai turare an yi wanka turaren a cikin kwaciyar ayi mi da shi kuma a dushkin kuma tun a cikin dushkin a cikin dushkin zai yi amfani da turare adatan dai ai mutum sai yayi wanka ya fito da daki sa turare amma ya tahi da shi kuma asalan ma ta kwalkwaciya a ciki turare kwaciya adatan a kwalciya yake sa shi kwalbar shi daban kwalbar turare daban ba a kwano ake zuba shi ba to shine mai sa malamai sun yi ta bayani akan wannan Badruddin al-Aini Allah mashi rahama a cikin sharhin shi ya rasu a shekara ta 855 Allah mashi rahama sa'ani na al-Imam Ibn Hajar sun yi zamani daya yake cewa malamai akan bayanin menene mutabakan wannan hadisin da wannan baba sun kashi mazhabi guda uku malamai na farko wanda suka nasaba Bukhari zuwa ga cewa yayi kuskure yayi wahami yayi galat daga cikin sa akwai Al-Hafiz al-Isma'ili a cikin mustakharijin shi Allah mashi rahama Isma'ili aikin shi ne al-mustakharij al-Isma'ili akan Bukhari da Muslim shi ma babban hafiz ne Allah mashi rahama yake cewa rahimallahu aba abdullah Allah jikan al-imam al-bukhari yace man zallazi yaslamu min al-galat cikin mutane wa ya sai kubuta daga kuskure sabaka ila qalbihi anna al-hilab at-tib ya gabata ne akan bukhari tunanin shi cewa al-hilab a cikin hadisin nan shine turare yace wa ayyuma anal lidibi inda al-iktisal me ya kawo ma'anar turare kuma a wajen wanka qabl al-ghusl kahin ayi wanka tunda ai inda wangakin karahin kai zai fadi ta akai ai bada abi shay'in hawal hilab yana farawa da abun kenan abun nan da aka ambata na al hilab da shi yake farawa fa aka ce ba sai ya kare ba kahin ma ya fara wanka yace abunda innamal hilab ina'un yuhlabu fi al hilab ko alkwaciya ce wanda ake tatsa da ita shi yasa aka kira ta da mihlab ko kuma al hilab yace wannan hadisin abunda kenan ake nihi yace bukhari yana tunanin shi akan cewa al hilab sunan turare ne wani nau'i ne na turare yayi ta kawo hujjoji da dalilan shi akan raddin cewa ba haka ake nihi ba to sai dai kuma nan gurin abinda za a gani shi kin al-Imam al-Isma'ili Allah mashi rahama wa yace mashi Bukhari yana nihin cewa al-Hilab turare ne balle ha a tashi da yi mashi raddi ta addafi ayi akan turaren haka Badruddin al-Aini yace inda Bukhari yana nihin cewa al-Hilab kin nau'i ne na turare ba ya ce ba amma da abil-Hilab kuma awdibi sai zamana tubka da warwar wannan kenan Isma'ili da yace yayi doka cewa Bukhari kuskure ne sai furka ta biyu shine ra'ayin al-Imam al-Azhari Allah mashi rahama yake cewa wannan tasahifi ne kuskure ne na marubuta Bukhari ba haka ya rubuta ba asalin kalmai take yadda take shine al-Jallab man bada abil-Jallab shine bidan miljim wa tashdidul lam man bada abil-Jallab kenan yace huwa ma'ul ward farisiyyin mu'rab shi kuma an ce al-Jallab ruwa ne na ward wanda yake kalma ce ba farisa aka maida ta talarabci kenan shi ga taujihin da yayi cewa tasahifi ne kuskure ne na abun nan wasu marubuta suka yi kuskure al-firqa salisa minhum al-muhibb at-tabari cikin su akwai al-muhibb at-tabari mai ahkam al-tahin ahkam qalu suke cewa lam yurid al-bukhari bi qawlihi aw at-tibi ma lahu arfa at-tib bukhari ba yana nihin ba cewa aw at-tibi abinda yake nihin cewa tarare mai tashin kamshi abinda yake nihin shine tadyibul badn wa izalatu ma fihi min wasakhin shine tsarkake gangar jiki at-tatayyub kenan yake nihin tsarkake gangar jiki da hudda abinda ke tare da jiki na kazamta wadaran da tira ke gangar jiki wa najasa in kana da najasa idan ta kasance abinda yake nihi da al-hilab nan makayi ne wanda za a yi wanka da shi yabda'u bihi sai ya fara da shi fayudu fihi ma rugusul sai a zuba mishi ruwan shi na wanka Muhibbu at-Tabari yake cewa kalma ta au a wajen at-Tibi ma'anar wawun take kaza asbata haka nan ta zo cikin wasu ruwayoyin na sahihi al-Bukhari kenan au bi ma'ana al-wawu kuma tana zawwa haka Qur'ani ya kawo ta da dama ya kawo dalilai da abin ne yace wa billahi at-tawfiq yace kada ayi zaton cewa Bukhari al-Hilab nan yana nihin wani nau'i ne na turare ko kuma tibi yana nihin cha khatabi yake cewa al-Hilab makayi ne wanda ya ishi a tatsa taguwa da shi bayan da ya kawo wannan maganganun da dama irin naran nan da ya kawo maganganun sa da hujojin sa da rudurkin sa Allah mashi rahama sai ya koma yake cewa fa in qurta idan kace iza sabata idan ya tabbata anna al-Hilab ismun lil-ina cewa al-Hilab kin wannan suna ne na kwaciya makayi sunan makayi ne kawai to sai kasance abinda aka ambata a cikin tarjamak cikin tarjama abubuwa guda biyu ne na farko al'ina makayi nabi kuma adib turare kenan ya tabbatar da hujjoji da dalilai al-imam Badruddin al-Aini kan cewa al-hilab kawai makayi ake nihi adib kuma turare kawai ake nihi to yace idan wannan ya tabbata sai mu san cewa to kuma shi turaren a cikin nan al-hilab gashi an ambace shi ya zo to kuma adib kin ina aka ambace turare anan kwata-kwata nan cikin hadisin babu turare to ina aka yi da shi yace fala yutabiqul hadis allazi fihi illa ba'd tarjama anan sai zamanin hadisin da ya kawo bai dace ba da tarjamar da aka ambata ya dace da wani bangare na tarjamar din ba tarjamar dukkan ta ba yace qurtu sai mu ce anan gurin wannan iskali ne ya arrado sai yace al-imam Badruddin al-Aini yake cewa Allah mashi rahama kada aqdal babu li ahadul amrayn haisu jaa aw al-fasila duna aw al-wawu al-wasila fawaffa bi dhikr ahadihima ala annaka annahu kathirun ma yadhkuru fi tarjama shay'an wala yadhkuru fil bab hadisan muta'alliqan bihi li amrin yaktadi zalik yace wannan al'ada ce ta al-imam al-bukhari kullu babi akan abubuwa guda 1 2 ko 3 sai kawo hadisin da ya dace da abu dayan amma dayan yake kawo shi dan saboda wani dalili da yasa haka mai yiwa hadisin da ya kyale yake kawowa cewa awi dibi akwai shi hadisin da ya kawo cewa annabi yana zuwa da hadibin amma ba zai sayo shi ba cikin asahi kin shi dan saboda bai cika sharadin shi ba kenan yace tana yiwa haka ne yake kasancewa yace idan muka ce kuma menene wajhul munasaba tsakanin makayi kuma da turare yace sai mu ce dan saboda dukkan su gabaki dayan su ana kawo shi ne a fara da shi kafin wanka kuma yana iya kasancewa makayi wannan kwaciyar da aka kawo turaren a cikin ta yake annabi alayhi salatu wassalam ya dauka ya shafa ma jikin shi wani lokaci kuma sai ya kawo mushi ruwa a cikin ta kenan ya fa'alu haza taratan wa haza tara wanda wannan tawjihin shine al-imam al-kirmani ya tahi akan shi kenan wannan al-imam al-bukhari abinda yake nihi kenan shine wannan Badruddin al-Aini ya kawo an fahimci dai me ake nihi ko al-imam ibn al-mulaqin Allah mashi rahama yake cewa bukhari ya sanya al-hilab anan wani nau'i ne na turare nau'un min at-tib dawudi asharihi yayi nuni akan cewa ba kamar haka bane ba wannan radin dai da muka yi magana al-humaidi yake cewa muslim ya hada tsakanin wannan hadisin da hadisin farq gurgurdan sa'i ne a cikin guri guda sai yayi ta'awilin sa akan cewa ina ake nihi makayi ake nihi tarjama muslim haka ta nuna yace wa fil bukhari ma zanna zanun annahu qarta awwaluhu ala anwa'in min at-tib a cikin bukhari amma wani zai fahimci cewa bukhari ya fassara shi ne akan cewa wani nau'i ne na turare wanda wannan ba haka bane kuma yadda wannan shine dai bayanan da muka gani Ibn Battar shi ma ya tahi akan cewa mai yiwa Bukhari yana nihin wani nau'i ne na turare yace idan haka ne ko Bukhari yake nihi Allah mashi rahama to wannan gurin kuskure ne dan al-hilab ba haka ake nihi ba eh amma abin da yake daidai al-Imam al-Bukhari shi kanshi ba yana nihin nau'i ne na at-tib ba dan saboda yayi adafin shi akan at-tib kin da ya nuna cewa da a ce bai adafi bane da wawu ne ya kawo shi da wawun ne ya kawo shi sai ayi tunanin cewa ya dauka akan cewa darbun min at-tib wani nau'i ne shi ma na turare al-hilab din babu na gaba babu al-manmada wal istinshaq min al-janab fil janaba babu na bakwai al-imam yake cewa baban da ke bayanin kurkurar baki da shaka ruwa cikin wankan janaba yake cewa a hadisi na 269 haddathana umar ibn habs ibn giyas qala haddathana abi haddathana al-amash qala haddathani salim an quraib An ibn Abbas kala haddasatna Maimuna Maimuna ta ba mu labari kala take cewa sababtu lin nabi sallallahu alaihi wasallam kusalan nazubo ma annabi sallallahu alaihi wasallam abun wankan shi fa afraga bi yaminihi ala yasarihi fa gasalahuma nan can gusalan yasa mu ko gasalan yace sai ya fara da fa afraga sai ya zubo bi yaminihi da damashi ala yasarihi akan hagumkin shi ma'ana ya dauko ruwa a hada da damar shi ya zuba ma hagun fa gasala huma ya wanke su duka summa gasala farjahu sannan ya wanke gaban shi summa qala biyadihi al-ard sannan sai ya aikata da hannun shi ga kasa ya gabata cewa qala ma'anar fa'ala fa masahaha bi turabi yashahita da kasa kenan bayan ya gama kuma ya shahi summa gasala sannan ya wanke summa tamadama da sannan ya kurkure baki wasan shaka shaka ruwa summa gasala wajhahu sannan ya wanke huskar shi wa afada ala ra'sihi ya kwararo abu sakaran kanshi summa tanaha sannan sai annabi ya gusa fa gasala minan nahiya ne nahiya yana ace nahiya ta kaza fa gasala kadamaihi sannan sai ya wanke digadigan shi summa uti bi mindilin sai aka zo mishi da kyalle falam yan fudbiha bi kakkabe jikin shi da kyallan wannan ba da hannun shi ya kakkabe jikin shi wannan hadisin kenan al-imam ibnu battal a wannan hadisin yake cewa a sharhi littafin shi mai albarka da yamma sahihi bukhari yake cewa ijma'i yayi tsaye ala suqudil wudu'i fi qilil janaba akan cewa arwalla ba wajibi bane yin ta cikin wanka sai an gama da arwalla gaba ta cewa ba wajibi bane ibadi su sunna ce ta arwalla sunna ce ta wankan janaba fa in sakata faradul wudu idan arwalla cikin wanka ta kasance ta fadi to duk abin da ke biyo ta ma dole ya fadi kenan marmada wa lisan shaq ya gabata cewa farawa da arwalla da annabi yake ba dan yana cikin wajibabin wankan janaba ba to idan ya tabbata cewa arwalla ba wajibi bace cikin wankan janaba to abubuwan da suka biyo ta ma su zamana ba wajibi bane sune almarmada da alistinshaq yace sai dalili ya nuna akan abinda maimuna ta rawaito cewa sunna ne dan saboda annabi bai lazimta komai sai abinda ya kasance na kamala kaida ta malamai idan ya kasance annabi ya lazimta akan wani abu kullun yana yin shi to anan ake cewa abun wannan sunna ne ba wajibi ya fi karhin mustahabbi tunda Allah zumce shi wal afdal fi jami' ibadatihi kuma annabi yana lazimtar abinda yake shi farala cikin dukkan ibadin shi alaihi salatu wassalam na gaba sannan yace da annabi ya aikata da hannun shi haka shine abin da mai gabata cewa ikala shine fa'ala na gaba tarkul mindil barin da annabi makayi yayi aka kawo mishi kyalle ya goge jikin shi bayan ya abin nan kenan kamar yadda mutum yake zuwa ban daki da abin nan da sarbeti in ya gama wanka yace tana yiwa annabi bai amshi sarbeti ba ya wanke jikin shi kyallan wannan yace ibqa abarakatul ma dan ya bar albarka wannan ruwan wa tawadu bi zalikum al qaskantar da kai cikin wannan dan saboda aiki ne na masu nuna engine dadi in ya kasance yana nunin wani abu ne da ya ganshi ko kuma ya kasance da sujjalihi ila sala yana gaugawa ne ta sallah shi yasa bai tsaya ba yayi amfani da wannan kyallan ibnu al munzir Allah mushi rahama ibnu al munzir yana da littafi al ijma kuma yana da ikhtilaf al ulama sabanin malamai da yayi littafi guda akan shi kuma da bayanin malaman fiqh ma'ana da bayanin abin da yake daidai al-awsat fi sunan wal ijma yace akhadha al-wudu ba'da al-wudu usman yace usman ibn affan Allah mushi rahama ya riki kyalle bayan ya gama wankan janaba da hasan ibn ali da anas da bashir ibn abi mas'ud yace dan saboda sun dauka cewa kin amsar da annabi yayi ba dan ba ayi bane wasu malamai sun yi rangwame cikin amfani da kyalle bayan wankan janaba shine hasan da ibn sirin da alqama da aswad da masruq da dahak malik al-imam malik mai mazhab malikiya da al-imam sauri da ahmad da ishaq da malaman fiqhun hanafiya la yarawna bihi ba asan duka suna ga babu laihi mutun ya shace jikin shi da kyalle bayan ya gama amma abdurrahman ibn abi layla da nakhai da ibn musayyid da mujahid da abul aliya duka suka ce makruhi ne daga ibn abbas an rawaito shi ma karhancin yin wannan kin a cikin wankan janaba amma ba sauran wanka ba al-imam tirmizi Allah mushi rahama a sunan kin shi yake cewa inna ma karihahu man karihahu wanda yake ce makruhi ne min qabli annahu qila innal wudu'a yuza sun kine dan saboda cewa arwalla auna ta ake yi ruwan wannan da yake daso daga jikinka auna shi ake yi yazo ai a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa har sai ya kasance ya huta zunuban shi sun huta da karshen ruwan da zai daso daga jikin shi kenan ruwan da zai daso daga jikinka yana karewa kankarar zunubi ta tsaya sai zamana dubara cewa a bar shi to ka a shahe shi ya jima yana daso dan zunuban su jima ana kankare su Tirmizi yace wannan shine suke nihi wanda suka ki haka nan kin kuma shine ra'ayin Ibn al-Musayyib da Imam az-Zuhri yace amma malaman Hanafi Shafi'iyya sun tahi akan cewa mustahabbi ne mutun ya bari ruwan wannan ya kan zube da jikin shi kai ya shahe shi na biyu cewa makruhi ne na uku a Shafi'iyya cewa halaka ne da barin shi da yin shi duka ɗaya ne na hudu cewa mustahabbi ne idan mutun ya kasance babu kazamta a jikin nashi na biyar cewa an karhanta a cikin sanhi amma banda cikin zahi kamar yadda zai zo a wajen hadisin maimuna wanda yana nunin cewa kankarewa abu ne mai sauki wanda ba a hana ba duka wannan ƴan uwa da ya nuna mana cewa a musulunci babu wani abin da ake bari cewa a mutun yayi shi karan kanshi bai da masaniya a kanshi bai da ilimi a kanshi babu na takwas babu masahil ya daina biturab baban da ke bayanin shafa hannuwa guda biyu da kasa li yakuna anqa da yakuna anqa dan ya kasance ya zama na mafi tsarkaka daga aza wannan kamar yadda malume suke cewa fiqhul imam al-bukhari fi tarajumihi fiqhun ilmul litahin bukhari yana cikin kulla babbukan shi nan da yace mana masahul yadaini biturab ya ambata cikin hadisi sai bukhari ya nuna mana menene yasa akai ake haka nan kin li yakuna anqa tun daga nan ka fahimci me yasa ake in an shahi hannun da kasa yake حديثي ندري بيه دستن الامام البخاري كتش حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة النبي صلى الله عليه وسلم ياي وانكن جنابة فغسل فرجه بيديه سي وانكي غبنشي ده هننشي ثم دلك بها الحائض سنن سي غوجي هننشي ده كاتانغا دكي غورين ثم غسلها سنن يوانكي هنن ثم تودع وضوءه للصلاه sannan yayi arwalla irin arwallar shi ta sallah falamma faraga min gusulihi yayin da ya gama daga wankan shi gasala rijalihi sai ya wanke kafahuwan shi nan gurin mahallu shahir shine summa dalaka bihal haid katanga sai shahi hannun shi ko kasa ko katanga sai zamana dan saboda tsarkake gurin wannan mahallu shahir kin shi yana waje musamman ma dan saboda da harko ayance yana farawa mutun ya wanke kazamta da take gaban shi to kazamtan nan kai zamana ya wanke ta kuma sai ya taho ya ci gaba da shafa sauran jikin shi to sai ya goge hannun shi da kasa ya goge kazamtan nan ta zube ya wanke hannun da kuma ya shiga ci gaba da wanke sauran jikin shi dan saboda tsaftacewa shi yasa bukhari yace li yakuna anqa babu na tara babu hal yudkhilu al-junubi yadahu fi al-ina'i qabla an yaghsilaha shin me janaba zai sanya hannun shi cikin makayin ruwan kafin ya wanke hannun izalim yakun ala yadihi qazrun in a hannun nashi babu wata kazamta ghairul janaba banda janaba wannan ya kulla shi akan siga ta su'ali dan yayi nuni akan cewa wasu tahi akan halacci wasu tahi akan cewa a za a yi wasu ce ba za a yi ba yace wa adkhala ibn uhiyasa zai fara da asar na sahabbai wa adkhala ibn umar wal bara' ibn azib yadahu fi tahur ibn umar da bara' ibn azib sahabbai wannan manya guda biyu sun sanya hannun su cikin ruwan tsarki kafin su wanke shi so uku walam yagsil habu su wanke su ba sun matawadda sannan kuma yayi arwalla walam yar ibn umar wa ibn abbas ba asan ibn umar da ibn abbas basu gala hi ba bima yantadihu min guzal janaba da abinda zai yayyahi na wankan janaba ma'ana ruwan wannan da zai daso daga cikin ruwan janaba bayyada lahi kamar yadda a wani hadisin can annabi ya ce innal ma'a la yajnub ruwa bayyayin janaba kamar yadda ya ga ma maimuna حديثي نا دريبي دا ستن دا ديال امام البخاري كي حدثنا عبد الله بن مسلمة اخبرنا افلح عن القاسم عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ناقصن چه انا وانكا دا ني دا النبي صلى الله عليه وسلم اما كاي بدا تختلف ايدينا في هنو ومسنا سابا واء اچكي معنى ان يدوكا انا دوكا ان يدوكا انا دوكا اچكين روان سي حديثي نا غبا واند دكا تهي سدايا الامام يكي تيو حدثنا مسدد حدثنا حماد عن هشام عن ابيه عن عائشه هنا هشام هشام بن عروه دان عروه بن زبير وانغكين عائشه ني داني غا عائشه شي يسا يكي دا يوان روايه دغ غريتا ان عائشه قالت دغ عائشه تكي تيو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل الله صلى الله عليه وسلم يا كسانتي اغتس اغتسل من الجنابه اذا زي وانكا دغ جنابه غسل يده سي وانكي هنوان شي kenan wannan aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam sai hadisi na 263 al-imam yake cewa hadathana abul walid hadathana shu'ba an abi bakar ibn habs an urwa an aisha qalat kuntu aktasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam na kasance ina wanka da ni da annabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin daga makayi guda min janabatin daga janaba wa ana abdurrahman ibn al-qasim an abihi ana aisha mislahu shima an rawaito daga gare shi irin wannan hadisin حديثي نا 264 duka cikin babu guda haddathana abul walid qala haddathana shu'ba an abdullah ibn jabar qala sami'tu anas ibn malik yaqul naji anas dan malik sahabi yana cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wal mar'a da mace min nisa'ihi daga cikin matan shi yaktasilani min ina'in wahid suna wanka daga makayi guda riwaya ta gabata cewa maimuna ce Allah rada ita wa zada muslim wa wahab muslim ya kara da shi da wahab da shu'uba suka ce min aljanaba na janaba abinda al-imam al-bukhari yake nihi nan gurin idza kanat yadahu tahira min an-najasat wa huwa junub idan hannun shi ya kasance babu janasa jikin shi babu kazamta kuma shi yana da janaba to ya halitta ya shigar da makayin shi hannun shi cikin makayi kahin ya wanke hannun falaysa shay'un min a'dha'ihi najisun bi sababihi fal mu'minu la yanjus dan saboda cewa yana dauke da najanaba ba wai jikin shi janaba najasa bane ba zai iya sa hannun shi cikin makayi bai ce mun muni bai najasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace amma asar na hadisin da ya kawo mauqufi ga ibn abbas Allah mushi yarda ibn abi shayba ya kawo shi da sanadin shi daga habs daga al-ala ibn al-musayyib daga hammad daga ibrahim daga ibn abbas sai rajul ya tasul gami da mutun zai yi wankan janaba fa intadhu mi ina'ihi min gusli sai kwalho daga cikin makayin nashi daga ruwan wankan shi kenan ba tare da ya wanke su uku kafin ya sa ba yace la ba asabihi babu lahi da wannan duk da hadisin munqadi ne tsakanin ibrahim da ibn abbas an rawaito kutankucin shi daga abi huraira da ibn sirin da naqai da hasan da abinda ibn battal ya kawo cikin sharhin shi hakanan ibn tin Allah mushi rahama ya kawo cikin sharhin shi duka wannan suke nuna mana cewa gasul yadaini salasa qabla idkhalihi ma fil ina mustahabbi ne ba wajibi bane dan mutun yayi babu wani lahi a ciki in wannan ya tabbata sai ya zama mutun ya ga tabbas in gurin da al-imam al-bukhari ya kulla tarjuma akan wannan hadisin wa aktsaruha la zikra fihi li gusul al-yad bas yawaici duka wannan da ya ambata babu ambatar cewa ya wanki hannun shi guda uku kafin ya shigar da su cikin makayi wanda al-imam al-bukhari wannan ne yake nihi cewa shigar da wanke da hannu kafin a wanke a shigar da shi cikin makayi ba wajibi bane dan ga wanka nan gurin na annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kala nawa ya yayi amma ba tare ba da ya abun ba tare da ya wanke hannun shi ba kafin ya shigar da shi cikin makayi Allah bi san ba sai da sharhi dan dukan su ɗaya babu man afarga bi yaminihi ala shimalihi fil gusl hadisan da suka wuce babu na 11 babin da ke bayanin wanda ya zubo da hannun shi akan hagumikin shi cikin wanka ya gabata cikin hadisi amma ba cikin tarjuma ba hadisi na 266 yake cewa haddathana Musa bin Isma'il qala haddathana Abu Awana haddathana al-A'mash an Salim bin Abil Ja'd an Quraib Quraib shine maula bin Abbas an ibn Abbas an Maimuna bintul Haris qala take cewa mata annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wada'atu li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gusulan na ajima annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan wanka wasatartu kuma na sitirce shi fasabba ala yadihi sai annabi ya zubo akan hannun shi kenan dan ta tsaya ita ta sitirce annabi shi yasa take ba mu hikayar yadda wankan yake fagasalaha marra aw marrataini ya wanke so dai ko so biyu qala sulaiman sulaiman yake cewa la adri azkara salisa amala ban sani ba ya ambaci ta uku ko kuma nayi mantuwa kenan summa afraga bi yaminihi ala shimali sannan sai ya zubo da dama shi abu sa hagumkin shi ga mahallu shahirna fagasala farjahu ya wanke gaban shi summa dalaka yadahu bil ardi aw bil had sannan ya shafa ya goga hannun shi da kasa ko kuma da katangar da kenan summa tamadama sannan kurkure baki wasan shakai shaka ruwa wa gasala wajhahu yadai ya wanke huskokin shi da hannun shi wa gasala ra'sahu ya wanke kan shi summa sabba ala jasadihi sannan ya zubo akan shi ya zubo ruwa summa tanaha sannan ya gusa fagasala kadamaihi ya wanke diga digen shi fanawaltu khirqatan sai na beko mushi wani kyalle shine mindilikin kenan faqala biyadihi hakaza sai ya aikata haka da hannun shi kenan tayi nuni akan ce haka ya kakkabe ruwan da hannun shi a jikin shi walam yuridha bainuha tuwan nan kyallan da na kawo mushi ba wannan hadisi zahiri ne ga abinda al-imam al-bukhari ya kulla tarjuma akan shi kuma wannan an dauke shi ne akan cewa idan ya kasance a jikin hannun nashi akwai wani abu na kazamta ko kuma na najasa dan saboda haka ne ya goge shi da wannan ya goga hannun nashi da makayi annabi alaihi salatu wassalam babu tafriqil gusli wal wudu baban dake bayanin rarrabe wanka da arwalla wa yuzkaru ana rawaitawa ana ambatawa an ibn umar daga dan umar annahu gasala kadamaihi cewa shi ya wanke diga digin shi ba adama jafa wudu'ahu wudu'uhu bayan arwallar shi ta bushe kenan bayan arwallar shi ta bushe kuma sai ya taho kenan yake nuna mana aikin wanka da aikin arwalla ana iya yin at-tafriq amma ba mutafahish ba ana iya rarrabewa amma ba mai tsawo ba dan ga asar nan gurin na ibn umar ya bari ma har sai da kafa jikin shi ya bushe da ya zo ya wanke kafa hadisi na 265 kace haddathana Muhammad ibn Mahbub qala haddathana Abdul Wahid qala haddathana Al-Amash an Salim ibn Abi Ja'ad an Quraib maula ibn Abbas an ibn Abbas qala qalat Maimuna Maimuna take cewa ga hadisan duka wanda suka gabata ne shi yasa muke daukan su kaman meme tafasara ne ma kawai wada'atu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma anna ajima annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan wanka kun ga can baya ta tayi gusulan yagtasilu bihi yayi wanka da shi fa afraga ala yadayhi yazbu akan hannuwan shi fa gasala huma marratayn ya wanke su so uku aw salasan ko so uku summa afraga bi yaminihi ala shimalihi sannan ya zubo da hagu da dama shi akan hagu mikin shi fa gasala mazakirahu ya wanke azkarin shi summa dalaka yadahu bil ard sannan sai ya shahi hannun shi da kasa summa madmada ya kurkure baki wasan shakai shaka ruwa summa gasala wajhahu wa yadayhi sannan ya wanke huska shi da ya hannun shi guda biyu aw gasala ra'asahu salasan ko ya wanke kan shi so uku summa afraga ala jasadihi sannan ya zubo ruwa akan jikin shi summa tana hamin makamihi sannan ya gusa daga wannan gurin nashi da yayi wanka fa gasala kadamaihi ya wanke diga da ganshi wannan al-Imam al-Bukhari yana ambatuwa yana zawwa cikin wani nusakha na sahih al-Bukhari wannan baban kahin wancan baban dake bayan shi yake yawa ana ku haka ne ko kenan wancan aka kawo da dan yaso sai ka wannan da ba yace ga wanda ke gabanin shi an aka sasu a gaba ne yake kenan aka sashi ne suka yi amma a wasu yace masu sharhi sai suka yi sabani daidai gurgurdan kowa nuskhar da ya amfani da ita al-Imam al-Bukhari da ya kawo asar yana cewa Ibn Umar an ambato cewa ya wanke wannan kinshi diga rigen shi bayan ma har wallahi ta bushe yace irin wannan al-Imam Shafi'i ya rawaito daga Malik daga Nafi wannan as-silsilatu zahabiyya kenan afdalul isnad ala al-idlaq wajen malamai sun yi sabani wajen asahul asanid wasu su ce daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani amma akan idlaqi wanda Bukhari ya tahi akai shine cewa afdalul isnad asahul asanid dukkan cikin hadisi wa gaba daya shine Malik an-Nafi an-Ibn Umar nan kuma shine ya tabbata nan saboda dukkan su kowan su jabal min al-jibal da gare shi yake cewa yayi arwalla a kasuwa kenan hadisin ne aka kawo a wannan sanadin yayi arwalla a kasuwa ya wanke huskar shi da hannuwan shi ya shahi kan shi sannan sai aka kira shi zuwa ga wata jana'iza har ya shiga masallaci yayi sallah sai ya shafa akan hufun shi sannan yayi sallah mantawa ce yayi Shafi'i yake cewa wa habbu an yutaba alwudu' wa la yafarqu abinda na hiso in ji al-Imam Shafi'i mutun ya maimaita arwalla kada ya rarraba ta kamar da yake cikin littafin shi al-Umm Al-Imam Shafi'i yana littahi al-Umm kamar yadda aka sani to a ciki ne yake wannan magana. Yace idan ya rarraba arwallar tashi wannan kuma babu laifi. Amma yake cewa bai bayyana muni ba cewa mutun sai ya sake arwallar dan saboda ya rarrabawa karama. Bai haƙi dalibin al-Imam Shafi'i yake cewa mun rawaito daga hadisai da dama daga Ibn Umar cewa ya halitta rarrabe aikin arwallar amma rarrabewa karama ha ba mai yawa ba. Wanda kayi rabi ka tashi ka tayi cin abinci ko ka yi wani aiki da daka komo ka irisa ba shi ake nihi ba kamar yadda yake cikin Sunan al-Kubra na Al-Hafiz al-Baihaqi Allah mashi rahama yace mazhabun Malik da Shafi mazhabun Abu Hanifa da Shafi'i a cikin ra'ayin shi na sabu yace shine magana Ibn Umar da Ibn al-Musayyib da Tawus da Nakhai da Hasan da Sufyan da Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam daga Shafi'i an rawaito cewa bai wadatar mushi ba idan ya kasance la yuzihu nasiyan kana aw amidan ko da gangan ko da mantuwa mutun yayi bata wadatar mushi ba wannan kuma wata magana ce ta Umar ibn al-Khattab wadda ita ce Qatada da Rabi'a da Auza'i da Lais da Ibn Wahab suka ambata cewa idan ya rarraba hatta gangan jikin nashi ya bushe babu lahi wannan kuma shine zahirin mazhabin al-Imam Malik idan kuma ya rarraba al-karama babu lahi ya halitta ko da ya kasance da mantuwa ne wanda Ibn al-Qasim cikin malaman Malikiya yace babu lahi ta wadatar mushi Ibn Habib al-Maliki Allah mashi rahama yace ya wadatar mushi idan abun shafa ne kamar shahok kai shahok kunni in su ne kabbari hakkan juma har arwala ta bushe yace babu lahi amma banda abun wanka kamar huska da kafa da hannuwa daga Ibn Abi Zaid mai risala kenan yake cewa yuzihu fi ar-ra's khassa in akai ne akai wannan kada ya wadatar mushi Muhammad ibn Maslama a cikin littafin Al-Mubasu da yake cewa ya wadatar mushi a wajen shafa kai ne ko kuma ya kasance in hufi ne wannan babu lahi kamar yadda yazo duka wannan bayanan cikin muktasaru ikhtilafil ulama na al-Imam al-Baihaqi Allah mashi rahama yana da littafin muktasaru ikhtilafil fuqaha wajhun dalala a cikin wannan hadisin da Maimuna take cewa na ajiye ma Annabi sallallahu alaihi wasallam abun arwallar shi shine abin da Bukhari ya ambata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan gusa sannan sai ya wanke digadigan shi sai yayi nuni akan cewa ba wajibi bane ba yin wannan kin kuma haka Ibn Umar ya aikata kenan wajhun dalala akan cewa at-tafariq tunda a cikin nan gurin a cikin hadisin idan mun nura ba an bace ba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wankan nashi yayi wata rarrabewa wata rarrabewa da za a yi hujja akan ta akan cewa tafriqul ghusl wal wudu tafriqul wudu wannan gashi mun zano amma tafriqul ghusl a ina yake cikin baban shine inda Annabi inda aka ce summa tanaha sannan Annabi ya gusa kenan gusa wannan ta dan dau lokaci amma haidi hada ma ba mutafahishi ba sai nuni akan cewa game wankan Aisha game dai ba wajibi bane wasu suka yi nuni akan cewa haka al-Imam al-Bukhari yake ni anan zan mu takaita mun ce da wannan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi